The air component carried out air interdiction at Unguwar Adam village in Dan Musa local government area of Katsina state.
Daraktan cibiyar tattara bayanai akan arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar. Major General Bennett Onyako ke karin bayani akan wani mummunan farmaki da dakarun rundunar operation hadarin daji da ke yaki da yan bindigar arewa maso yammacin kasar suka kaiwa wasu gungun yan fashin daji ta sama. General Onyako ya ce wasu jiragen leken asirin sojoji sun gano dandazon yan bindiga daɗi a ƙauyen Unguwar Fada da ke ƙaramar kumar Dan Musa a jihar Katsina, inda suke gudanar da wani taro da wasu manyan jagorori da komandojinsu. Take kuma aka tura jiragen yaƙi inda suka buɗe masu wuta kuma suka halaka da dama daga cikinsu. A cikin waɗanda aka kashe ɗin har da Malam Sule wanda shakiki ne ga jagoran 'yan ta'addan nan mai suna Larde Dushima. Kana jiragen yakin sun kuma sake kai ƙarin wani farmaki akan ƙarin wani sasanin 'yan ta'addan a Magaba, inda nan ma aka sheke wasu ƙarin 'yan fashin dajin. An kuma kame 'yan fashin daji guda 7 a raye, yayin kuma da aka kubutar da mutane 56 da aka sace, sannan aka kwato ƙarin makamai.
56 civilians were rescued and we recovered some arms and ammunition.
Bashir Dan Musa, dan asalin yankin da jiragen yakin suka kai wannan farmaki ne, ga kuma karin bayanin da ya min.
Abin da ya faru, ka san su ƴan ta'addan nan sun riga sun yi ƙarfi sosai, wato sun raina mutane kuma kamar masu raina hukuma. Su ƴan ta'addan ne suka shirya walima su yaka junan su a wani ƙauye da ake cewa Gurdan Kwando a ƙaramin hukumar ta Dan Musa. To lokacin da aka shirya wannan walima sun taru sosai, dukkan su yaka junan su ƴan ta'adda. To jirgi yana shawagi na jami'an tsaro, suka halbi wannan jirgin, suka yi kamar halbi su biyu. To wannan halbi da suka yi sai tunzura su jami'an da suka sako shiri nan take, suka zo suka rada daga wannan tare na 'yan ta'adda gaba ɗayan su suka kakkabe su. Wannan abun gaskiya ne, kuma shi nasara wajen kashe 'yan ta'adda na baki ɗayan su, kuma sun jiggita wasu.
To sai dai kuma wannan duka fa na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ta'addan ke ƙara firgita jihar Kaduna, inda ko a daren jiya sai da suka kai wani mummunan farmaki akan jirgin ƙasan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna. Abin ma kenan da yasa wasu ke azayar tambayar cewar shin ko anya sha'anin tsaro a Najeriya na inganta kuwa? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Hukumomin tsaron Najeriya wanda an kafa su saboda Najeriya, an ɗauki ma'aikatansu aiki saboda Najeriya, hurumunsu na tsarin mulkin ƙasa da kuma duk wata doka da take tare da su shine su kare ƙasar Najeriya. Su fito suna bayani akan cewa ai wani bangare na Najeriya an samu nasara, bayan kuma wani bangare na Najeriya yana cikin ƙara samun matsala.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.